والصلاه والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى اله وصحبه وتابعين لهذه الى مدين حق الرحمن العظيم حاضر رمي شغباني وعلى راسهم جاغورا بابا مولانا شو بشير دم مولانا شو تجار عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه da sauran manya wanda suke halarci a wannan wajen wanda la'alla ba sai na tsaya faɗa da ɗaiɗai da ɗaiɗai ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh alhamdulillah abun munna ne wannan haduwa tamu akan nuna soyayya ga kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a yau ba mu da jarin da ya kai kamar haka manzala sallallahu alaihi wasallama yanda maulana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa duk wani kyau na wajen manzon Allah duk wata kyautatawa tana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa in akwai hankali akwai wanda za a so ba manzon Allah ba yanda maulana shehu yake faɗa huwal husnu wal ihsanu minhu wa innahu lamasrifu hubbi thumma kulli mada'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda ake kira kyau na wajen duk wani wanda za a ce yana da kyau to bangare ne na kyan yake da shi amma gaba daya kyan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka don kuma kyautatawa ba wanda yake ne kyautatawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata ni'ima da aka gani sai da ta biyo ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda imami Shafi'i ya tabbatar da haka a farkon littafin sa ar-risala yasa shi yace to ni duban wannan sai ya zamo ba wanda nake so in ba manzon Allah ba ba wanda nake yabo in ba manzon Allah ba wani wajen maulana Bashir Ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake cewa duk wanda yake shi masoyi na ne in dai ba ya so ni ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba ya so ni ba saboda manzon Allah in ba ya so ni bane saboda san manzon Allah to wauta yi min halilu suwa man habbani li widadihi jafani jiharan fashakiyu ilal ashka shi yasa a yau wani ya bude baki ya ce ai a kyale komai a kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya makara maulana shehu ibrahim ya riga shi ai da mun ba wanda muka rike in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama da muka rike wanda muka rike dan hanyoyin mu ne tsanonin mu ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa ya ayyuhal ladina amantu qullaha wabtagu ilayhi alwasilata saboda zama wasu wasila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasila kamar sa zuwa ga Allah wanda duk bai ta kan manzon Allah ba ba inda za shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake wasila zuwa ga Allah akwai wasailu zuwa gare shi akwai wasiloli wanda an karike su za su kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sai shi san kana neman manzon Allah ka rike su ba ga inda za su kai ka sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi Ibrahim shine mai cewa zalamu widadu gairu hubbi muhammadin alaihi salatu ahira tani lam tumha a so wani abu ba manzon Allah ba ai cutar kai ne mu aka koya wannan shi yasa yanzu kawai wani ya zo yana tunkaho da cewa a kyale komai a saki komai a rike manzon Allah an riga shi anan an riga shi anan malamu shi Ibrahim a wani wajen yake faɗa cewa wahal ya ta'atta hubbu gairi muhammadin fa hubbu siwal mahil amayat wal fisbu siwa ida zaka yi mani hankali ya so wani abu daban ba manzon Allah ba ai san wani manzon Allah makanta ne kangara ce yace sai dai san iyalin manzon Allah da sabansa manzon Allah yace yana san iyalinsa to zaka ce kana son sa kai baka son su manzon Allah yace yana son sahabbansa zaka ce kana son manzon Allah baka son abin da yake so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana son duk wanda suka lizince shi to zaka ce kana son manzon Allah baka son wanda suka lizince shi inna ai dole in zaka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so sayyidina Abubakar dole in zaka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo sayyidina Umar dole in zaka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo sayyidina Usman dole in zaka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo sayyidina Ali dole in zaka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo sayyidatina Aisha kuma dole ne ko kai waye zaka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so maulana Mushu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala ne dan ko ya dau karan bara a fagen san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a jawahirul ma'ani yake cewa mu muna da makama daya ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wani abu da yazo mana zamu jira da shi akan abin da Qur'ani ya faɗa da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in yayi daidai shi kenan min yadda da shi alal ra's wal ayn amma in bai yadda ba ruwan mu da shi to wanda yake wannan matsayi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ce manzo Allah ba zai so shi ba ko kai zaka ce a'a wai dan kana son manzo Allah ba ka son subhanallah ai ba za ka samu karkuwa wajen manzo Allah ba ai ko a Hausa ana cewa maso uwa ya so ɗanta ba za ta yi kace kana son uwa amma ɗanta ba za ka rika ba faɗa sai da a sho a mata tijani ɗa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta yi ka so manzon Allah kace ba ka son su ba shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a hannunsa da yawa daga karamomin maulan mu shehu tijani suka bayyana shi yasa bayan da za a kace za ka zo shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ba ka so shehu Ibrahim ba shi yasa lalle ne ɗan uwa masu girma mu gane ba mu da jari dai a yau irin rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rike waɗanda suka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana garna katar na zo wajen ne dan samun ganin kusaku na masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga shi da dace sai yana wajen ba amma akwai wanda su goma suke tashi kuma mun yi da su cewa Allah da ni zan musu addu'ar hatama shine a nace nan din dai sai na fara zuwa kafin in je can din saboda akwai wani ma a gaba Allah ya mana taimako Allah ya maimaita shi al-Saminu Allah ya kare masa jagora al-Murra mahaifiyarsa wadda a wannan shekarar bare da aka yi tana nan da ranta nake zato ko a wannan shekarar Allah ya kakuranta to muna roƙon Allah Allah ya jaddada rahama gare ta ya jaddada rahama ga duk waɗanda aka rasa gaba ɗaya ya jaddada rahama ga dukkan musulmi Allah ya ƙara taimakawa Allah ya ƙara maimaita mana wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Allah ya ƙara lafiya
amma ai mun magana ba da